matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Idan mai sauraro bai manta ba, a cikin wannan lokaci ana samun yawan hatsarin kwale-kwale a Najeriya, lamarin da ke sanadiyyar asarar dimbin rayuka musamman a arewacin kasar. Batun yawaitar hatsarin jiragen ruwa a Najeriya na ci gaba da zama abin damuwa ga mahukunta waɗanda ke neman hanyoyin kawo ƙarshen wannan lamari. Sai dai sau tarihi ana alakanta yawa-yawan hatsarin ne da tsufan jiragen ruwa da ke jigilar mutane da kaya, batun da mahukuntan suke ganin dole ne a magance shi kwata-kwata. A dalilin haka ne kuma gwamnatin jihar Niger ta raba sabbin jiragen ruwa domin shawo kan lamarin. Wakilinmu Amina fadar gwamnatin jihar Niger Mustapha Nasir Batsari ya hada mana rahoto akan haka.
A wani mataki na kokarin shawo kan matsalar samun yawaitar haduran jiragen ruwan kwale-kwale a Najeriya, gwamnatin jihar Niger Najeriya ta kaddamar da rabon jiragen ruwa na zamani a jihar. Wannan dai a iya cewa shine karin farko da wata gwamnatin tsakiya ta dauki irin wannan mataki, da masana harkar sufurin ruwa suka ce zai taimaka wajen samun nasarar kawar da tsaffin jiragen ruwa na katako da ake amfani da su tun kaka da kakanni. Bayan mika jiragen ruwan na zamani guda biyar a garin Wuya da ke gabar kogin Niger, mataimaki na musamman akan kafofin sadarwa na zamani Alhaji Abdulbaki Ibo ya ce kokarin gwamnatin jihar Niger shine daga an samu nasarar tsaftace harkar sufurin ruwa tare da kawar da duk wasu matsaloli da ke haddasa tafka asarar rayukan jama'a cikin kogunan ruwan.
The United States government has presented 5 metal 50-seater boats to riverine communities in the state.
Ya ce gwamnatin jihar Niger ta mika jiragen ruwa na zamani guda biyar masu daukar mutane 50-50 da ke zaune a gabar kogunan ruwa, domin kuwa wannan wani bangare ne na kokarin rage yawaitar samun haɗurran jiragen ruwan kwale-kwalen da ke haddasa tafka asarar rayukan jama'a a jihar. Alhaji Abdulbaki Ebu ya ce tunda a yanzu an samu wannan tallafi, yana fatan masu amfani da jiragen ruwan za su kiyaye. Ya ce ina baiwa direbobin jiragen shawara da su tabbatar da bin dokokin hukumar kula da dokokin safarar jiragen ruwa. Ni dai masu aikin safarar jiragen ruwan suka nuna farin cikin su akan samun wannan tallafi na gwamnati. Shugaban kungiyar direbobin jiragen ruwa a jihar Niger, Honorable Attahiru Bawa Isa, ya ce lamarin ya yi matukar burge su, domin kuwa a yanzu wannan ya nuna cewa gwamnati ta fara sanin mahimmancin rayuwar mutanen da ke bakin ruwa.
Ya nuna yanzu ya san muhimmanci rayuwar mutanen bakin ruwa.
Dan kana ga ya isa koko a karo?
To ai an hara ne, ba zan ce ya isa ba, saboda guda biyu da aka raba yanzu guda biyu da baru ya samu guda biyu, a gwara local government ya samu guda, sannan makwaya yana da guda ko biyu kenan, shuma guda biyu ne dai an karaba. To ni dai na farin ciki da wannan da an karaba, saboda inda aka soma abu wata rana sai ya kawo gare ka. To ni na fata gwamnati ya ci gaba da wannan hari a tabbatar ma ko jirgin ruwa ko na ice ko guda daya ba gan shi bisa ruwa kuma ba, ya zama tala kamar yana da jirgin injin na kwano ko na karhe da yake ja na kanshi.
Na'am, to yanzu kana ga haka zai taimaka wajen kawo ƙarshen matsalar hadarin jirgin ruwa kenan?
Sosai ma, wanga ai jiragen da aka yi yanzu na zamani gaskiya zai taimaka bisa ga rage hadarin ruwa, hadarin na ice saboda wanga da ya koyani ko Allah ya sa an ka samu hadari dan ne ta yakan saura sama wanda suke ciki ko hadari ya faru suna samu su rike shi kuma wannan hanya ce to ne amma dai ji ice da ya nuta daya ne kasa yake yi abin shi kuma ga shi abubuwa na ceto ruwa ma an da daure ma wanga nan zamanin da an kai da na san shi shekaran jiya
shugaban na masu tuka jiragen ruwan kwalakwalan honorable Atahiru Bawa Isa ya ce suna kokarin fadakar da direbobin jiragen akan illar yin lodi fiye da kima da kuma tafiya cikin dare
game da wannan fanni kuma mu a kungiya ce mu muna nan muna fadakar da mutane mu bakke disa ruwa game da irin wannan ganganci da sakaci da suke yi mu hada hannu da hukumar Newa National Inland Waterways Authority mu hada su establish water machines wanda yake muna ganin suna da karanci sosai muna so Ministry of Transport nan na gas station ma ya establish wannan water machine ko kuma safety agents a bisa wanda za su ta horo mutane mu wanda suke ganganci ne wannan overloadi da kuma tafiya da dare a bisa ruwa da mu muna yi da sako zuwa gare su amma ka san da Adam har yanzu ba su hangata da abin da muke faɗi musu ba sun suna nan suna overloadi kuma muna neman hukuma kuma nashi kuma hukuma Newa kuma na da nashi masaloli saboda ya kadama da mutane ga bai ba su riguna na sawa na nuna cewa ma'aikata na gwamnati ba ne bai ba su ID card ba bai ba su kayan sawa ba kuma da Adam yau mu Najeriya in mun ga mutum da kaya na gwamnati dole ne mu respectin shi amma ka sa kayan gonarka ka zo ka tsaya ka ce kai ma'aikacin gwamnati ne ai ba za a yarda da kai ba kuma za a rena ka kiran da muke yi ma gwamnati muna yi ma su hukumar Newa don Allah a samu mana da ID card a samu ma ma'aikatan nan da riguna sawa
wato
yin saboda a ci gaba a sha horin mutane na area hana wannan abubuwa da suke yi na ta'asa din
ko a cikin watan Satumban da ya gabata ma dai sama da mutane 150 ne suka mutu bayan da jirgin ruwan su ya kife a cikin ruwa akan hanyar su ta zuwa wani taro na Maulidi a yankin Makwa dake cikin jihar Niger Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
ta gaida Mustafa Nasiru Batsari da wannan rahoto a nan ne kuma za mu dakatar da wannan shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin wakilin mu Amina Mustafa Nasiru Batsari da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shirin Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya